إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan masallaci mai tarin albarka Masjid Siddiq a wannan anguwa ta mutazariya domin ci gaba da karatun littafinmu al-usul thalatha wanda malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya wallafa Allah ya ji kammalan da rahama a yau muna ranar Lahadi wanda ya daidai ga 19 ga watan Rajab Hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 19 ga watan dai miladiyya Isa alaihi salam shekara ta 2025 domin ci gaba da karatun wannan littafi ina ga wannan shine darasin mu na 22 a cikin wannan littafi mai tarin albarka har yau dai Malam yana yi mana bayani ne akan wasu abubuwa wanda ibada ne. A duk lokacin da bawa yayi wannan abubuwan ga wani wanda ba Allah ba, to Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan abubuwan ba. Allah madaukakin sarki zai bar ma wanda aka yi dan shi. Shine malam yake ce mana wa dalilul isti'ana. Dalili na neman taimako shine qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma gare ka kadai muke neman taimako wa fil hadith malam yace yazo daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idasta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah wannan hadisi hadisin ibnu abbas Ibn Abbas shine ya rawaito wannan hadisin lokacin da ya bamu labarin cewa wata ran yana tahiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya kai dan dana ko ya kai dan yaro zan gaya maka wasu abubuwa Ibn Abbas yake cewa yana daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi a lokacin shine idasta'anta fasta'in billah Idan zaka nemi taimako to ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki. Koda za a nemi taimakon wani to taimakon Allah shine wanda ya kamata bawa musulmi ya fara nema. Sannan ka nema wajen wani. A rawaito daga wani ma'abucin magana yake cewa utlubu alhajat utlubu qada' alhajat bi yadillah bi 'izzatin nafs fa inna qada'aha bi yadillah. A rawaito da wani mai azancin magana yake cewa idan zaka nemi mutane su agaza maka yace kada ka wulakanta kanka kada ka kaskantar da kanka saboda biyan wannan bukatar da zaka nema a wajen mutane tana ga hannun Allah idan Allah ya ga dama zai sa su biya ma bukatun idan Allah bai ga dama ba koda ko ka zubar da mutuncinka ka kaskantar da kanka to dan Allah bai ga dama ba sai ya hana su biya ma wannan bukatun kuma a daidai nan mutum ya rasa abubi ka rasa taimakon da mutane kuma sannan ka kaskantar da kanka ga wa'ansu wanda ba Allah madaukakin sarki ba abinda ake ce ma al-isti'ana shine talabul aun shine bawa ya nemi agaji bawa ya nemi wani ya taimaka mishi bawa ya nemi a agada mishi a cikin abubuwan da ba ya iyawa koko a cikin abubuwan da yake ganin dole ba zai iya ba sai wani ya kama mishi a kalkashin haka malamai suka kashe isti'ana gida hudu kaso na farko shine neman taimako ga Allah madaukakin sarki shine bawa ya kaskantar da kanshi gaban Allah madaukakin sarki ya tattara al'amuran shi gaba daya ya maida su wajen Allah madaukakin sarki sannan bayan yayi haka ya kudirce a cikin zuciyarshi cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne akan ya biya mai wannan bukatar tashi ko ko Allah madaukakin sarki yana da cikakken kudura da zai yi ma bawa abinda bawa yake neman ya taimake shi a kai shi wannan shine dalilin da malam ya kawo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma sannan kuma gare ka ne kadai muke neman taimako anan da Allah yake cewa iyyaka na'budu wannan ma'mul ne iyyaka shine ma'mul shine aka zo da shi a harko asalin zancen kamata ya ace na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka amma Allah madaukakin sarki sai ya fara kawo iyyaka saboda a nuna ma cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne ake neman taimakon shi ko ku shi kadai ne wanda ya kamata a ce bawa ya fara neman taimakon shi iyyaka da ta fara zuwa tana nuna cewa tufidul hasr wal ikhtisas tana ki ilki tana killace maganan ne tana nuna cewa Allah madaukakin sarki shine ya kamata a ce bayu sun nemi taimakon shi shi yasa Allah madaukakin sarki bai ce na'budu iyyaka ba wa nasta'inu iyyaka sai Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da Allah madaukakin sarki ya nuna maka cewa shi kadai ake ma bauta kuma gare shi ne kadai ake neman taimako kaso nabi da malamai suka kasa neman taimako shine al-isti'anatu bil makhluq ala amrin yaqdiru alayhi shine bawa ya nemi taimakon wani mutum ka nemi taimakon wani mutum akan abin da yana iya yin wannan abu wanda malamai suna ganin babu matsala idan dai ka san mutumin nan zai iya yi ma wannan abu babu matsala ka neme shi da ya agaza maka da ya taimaka ma akan wannan abu da Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata da gare shi yake cewa man ista'adakum billahi fa'idhu duk mutumin da ya nemi ku tsare shi dan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tsare shi duk mutumin da ya nemi a taimaka mishi dan Allah mutum ne ya tashi ya bara ko ya tashi ya nemi wani abu yace a taimaka mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda hali a taimaka mishi to wannan shine kaso nabi babu laifi bawa ya nemi taimakon wani dan uwan shi ko taimakon wani mai kudi ko taimakon wani mai mulki ko taimakon wani mutum wanda akwai wani abu a karkashin shi wanda yana da iko akan wannan abu wannan yana daga cikin fadar Allah madaukakin sarki da yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa Allah da yake ma masu imani magana sai ya ce wa ta'awanu 'alal birr ku taimaka ma junanku akan abin da yake da'a ne wat taqwa da kan abin da yake kiyaye dokokin Allah ne a lokacin da bayu suke wa'azi a lokacin da za a samu wasu suna hani a lokacin da za a samu wasu su tashi su ce ayi kaza a bar kaza wannan duk taimakon juna ne muke yi tsakanin shi yasa Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya a cikin abin da yake da'a ne duk abin da aka ce Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi idan dai kana da iko to ka taimaka a ciki a wata ayar kuma Allah yake cewa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kada bayu su yi taimakekeniya akan abin da saban Allah ne akan abin da adawa ce rishin jituwa ne a tsakanin mutane wannan shine kaso nabi wanda malamai suka kasa na neman taimako kaso na uku shine al isti'anatu bi makhluqin hayyin hadir ghayru qadirin fa huwa li ghuluwin la ta'ina tahtahu shine kaso na uku a nemi taimakon wani mutum wanda shi bai iya wannan abu misali mutum ne zai fada a rijiya ko ko mutum ne zai fada a ruwa sai ya ga wani gaya can wani mutum da hannu ɗaya ko wani gurgu sai ya ce ya taimaka mishi wannan kaso ne na neman taimako na uku wanda malamai suna ganin izgili ne ga wanda zaka nemi ya taimaka misali mai kuɗi ne kai wani zai zo wajenka tun kamun ya gaya ma matsalar shi sai ka fara mai togaciya ai ku kun gano ta kuke da gari kuke da kaza saboda ka hana shi ya roƙe ka koko ka roƙi mutum abin da shi bai da mutumin da ka san baya da ko dala 100 mutumin da ka san bai da ko shikka guda ka ce kana so ya ma wani abu na shikka 10 ka san bai iyawa to malamai sun hana wannan saboda suna ganin izgili ne ga wannan bawan tunda ka san bai da shi bai kamata ka nemi ma wannan taimakon ba kaso na biyar na taimako shine al-isti'anatu bil amwat shine bawaye ne mutaimakon wa'ansu wa'anda sun rasu awul ahya akan koko wa'ansu wa'anda suke raye ala amrin gha'ib la yaqdiruna ala mubasharatihi akan abu wanda bai faru ba bawaye ne mutaimakon wani mutum sawa'an wannan mutumin yana raye sawa'an wannan mutumin ya rasu akan abin da abin ma bai faru ba misali bawa zanki taimako ya zanki neman taimakon wasu annabawa ko wasu mala'iku ko ko bawa zanki taimako ya zanki neman taimakon wasu aljannu ko ko bawa zanki ganin akwai wasu shehunnai da sun mutu ko suna da rai wanda za su iya sa ya samu wani abu wanda wannan abun bai faru ba misalin arziki ne mutum yake nema sai mutum ya zanki neman shi a wajen wa'ansu wa'anda su ko suna raye ko suna mata amma shi kanka shi ya san ba su iya yi mishi wannan abu ko ko bawa ya zanki ne neman aihuwa ko arziki ko wani abu dai na falala Allah ga wasu mutane wa'anda ko suna raye ko suna mace wannan gaba ɗayan shi malamai sun ce shirka ne ga Allah madaukakin sarki a duk lokacin da bawa zai nemi taimakon wani mutum da ya rasu ko taimakon wani mutum da yake raye akan abin da bai faru ba kuma sannan kana da tabbacin cewa mutumin nan bai iya sa wannan abun ya faru wannan nau'i ne wanda yana fidda mutum daga cikin musuluncin shi al-khamis na biyar shine malamai suka zana nau'i na neman taimako shine al-isti'anatu bil a'mal wal ahwal al mahbubati ila Allah tabaraka wa ta'ala shine bawa ya zanki tawassuli ya zanki dogaro da wasu abubuwa wanda yayin da Allah madaukakin sarki yana son wannan abubuwan misali a ce zumunta ce kasada sai ka roki Allah ka ce ya Allah idan dai na yi wannan zumuntar dan kai ya Allah ka muni kaza ka muni kaza ko ko wani ne ka taimaka ka bashi sadaka kai tawassuli ka ce ya Allah idan na yi wannan sadakar dan kai Allah ina neman agajinka a cikin lamari na kaza da kaza ko ko wani wata sallah ce kai ko wata zakka ce ka bada ko wani abu ne kai wanda ibada ne wannan malamai suna ganin babu matsala bawa ya labe a bayan wannan aikin da yana alkhairi ya nemi Allah madaukakin sarki ya nemi Allah madaukakin sarki ya agaza mushi ya taimaka mushi a karkashin wannan Allah madaukakin sarki yake cewa ista'inu bis-sabri was-sala ku yi ne ku nemi taimako ku yi dogaro da hakuri was-sala sannan da sallar da mutane suke yi ibadar da kake yi kai tawassuli da ita Allah madaukakin sarki idan ya ga dama zai dubi wannan ibada ya biya ma bukatarka shine malai yake cewa wastadallal muallif shine malan ya ba mu misali daga qur'ani mai girma yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai ne muke bauta ma sannan kuma gare ka ne kadai muke neman taimako wannan shine dalili na al-isti'ana da malai yake mana bayani shine malan ya ci gaba yake cewa dalilul istighasati dalilin neman agaji shine qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari ga ubangijin sahiya malaika cewa wa qaulihi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki qul a'udhu bi rabbin nas kace ina mai neman tsari da ubangijin mutane wannan shine kaso na ibada wanda malam zai mana bayani yanzu shine al-isti'adatu al-istighasatu al-isti'ada neman tsari bawa ya nemi tsari na Allah madaukakin sarki akan wani abu da yake tsoro sawa'an abun kana ganin shi abun baka ganin shi sharrin na mutum ne ko na aljani ne bawa ya nemi Allah madaukakin sarki ya tsare shi a karkashin wannan shine malai yake cewa al-isti'adatu abinda ake ce ma al-isti'ada shine talabul i'ada bawa ya nemi wani ya kare shi wani ya kare shi daga wani abu da yake tsoro wani abu ya koro shi ko akwai wani bala'i da yake hange wanda shi yana ganin bai iya tunkarar shi sai ya nemi agajin mutane ya nemi mutane su tsare shi daga wannan abu wannan shi ma malamai sun kasa shi zuwa kaso gida hudu kaso na farko shine al-isti'adatu billah shine bawa ya nemi Allah madaukakin sarki ya tsare shi a lokacin da bawa zai nemi Allah madaukakin sarki ya tsare shi anan ana so bawa yayi al-ittisam dole sai bawa ya tashi yayi abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya shi Allah madaukakin sarki ya saka sallah ya saka azumi ya saka zakka ya saka ibadu to idan bawa yana so Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi ya tsare shi to dole sai bawa ya tashi ya kiyaye abinda Allah ya ce ayi sannan ya bar abinda Allah madaukakin sarki ya ce ayi malamai suna ganin duk mutumin da yake kiyaye dokokin Allah to koda bai yi addu'a ba ya ce Allah ka tsare ni to Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin kare wannan mutumin a duk lokacin da a cikin hadisi al-qudusi Allah madaukakin sarki yake cewa man adani waliyan faqad adantuhu bil harb Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya shiga adawa tare da wani waliyi na wanda ni nake so Allah madaukakin sarki yace tamkar ya shiga yaki ne tsakani na da ni da shi shi yasa malamai suna ganin babbar kariyar da bawa zai nema shine ya tashi ya tsaya daidai inda dokokin Allah madaukakin sarki suke sannan bawa ya kudurta cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne mai cikakken kudura ne akan ya kare shi akan abin da yake tsoro koko abin da yake yage mishi barazana sawa'an wannan abin ya faru ne koko kana tunanin abin zai faru abin nan dan kadan ne koko abin nan mai yawa ne sannan abin daga mutum ne zai zuwa koko ba daga mutum ne ba zai iya zuwa shine malai ke cewa dalilul istighasa mutumin da Allah da ya kamata a nemi taimakon shi Allah da ya kamata a nemi tsaron shi shine Allah madaukakin sarki kenan a karkashin wannan zamu gane cewa da layu da ɗan karmadar ne da ɗan bulnabul ne da yanke-yanke wannan duk abubuwa ne wanda ba za su taba kare mutum ba shi yasa malai ya ce mana kul a'udhu bi rabbil falaq ka ce ina mai neman tsari ga ubangijin sahiya min sharri ma khalaqa daga sharrin abinda Allah madaukakin sarki ya halitta wa min sharri ghasiqin idha waqab da sharrin duhun dare a lokacin da yake lullubewa wa min sharri naffathati fil uqad sannan ina neman tsari daga mata masu kullakulle wa min sharri hasidin idha hasad da sharrin mai yin hasada a lokacin da ya hasada da kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yawswisu fi suduril nas min aljinnati wan nas qul a'udhu bi rabbin nas kace ina mai neman tsari ga ubangijin mutane malikin nas mahalicin mutane mai mulkin mutane malikin nas qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ubangiji wanda shi ne ya halicci mutane ilahin nas min sharril waswasil khannas daga sharrin shaydan mai yi ma mutum waswasi sannan kuma ya noke alladhi waswisu fi sudurin nas wanda yake yin waswasi a cikin kirazan mutane alladhi waswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas mutum yana neman tsari daga aljannu mutum yana neman tsari daga aljannu daga mutane kaso nabi da malamai suka zana shine al-isti'adatu shine bawa ya nemi tsaron Allah madaukakin sarki da wata sifa a cikin sifofin Allah koko da girman Allah madaukakin sarki koko da ƙarfin mulkin shi kamar yadda ya zo a cikin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq kaman bawa ya ce ina neman tsarin Allah daga kalmomin shi daga dukkanin sharrin abin da ya halitta wannan nau'i ne na neman agaji koko nau'i ne na neman kariya bawa ya nemi kariya Allah madaukakin sarki daga cikin sifa daga cikin sufofin shi kamar bawa zai ce a'udhu bi azmatika an ughdala min tahti ina neman tsarin ka ya Allah kada a muni zagon kasa ina mai neman tsarin ka ya Allah kada wasu su muni shigo ba zirhi koko a lokacin da bawa zai ya cewa a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi ina mai neman taimakon Allah ina mai neman kariya Allah bi izzatillah da ƙarfin mulki na Allah wa qudratihi da isasshi akan abubuwa min sharri ma ajidu wa uhazi daga dukkanin abun da nake ji koko daga dukkanin abun da nake tsoro a lokacin da bawa baya lafiya ana so ya yawaita wannan ibada ka aza hannunka inda yake maka ciwo ka ce a'udhu bi izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazi ka karanta uku ko karanta bakwai ko sha daya ka dai yi wuturi insha Allah Allah madaukakin sarki zai gushe maka wannan cutar da kake ji koko mutum ya shigo wani wuri inda yana jin fargaba inda bai gama samun nutsuwa da wurin ba ka shigo taron mutane ka ci gaban ka yana faduwa ko ka shigo wata kwana mai duhu kaji cewa gabanka yana faduwa bawa ya kokari ya karanta wannan addu'a a'udhu bi ismatika a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min shaddi ma min sharri ma ajidu wa hazin ko ko fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'in da ya koya mana cewa a'udhu bi radaka min sakhtik ya Allah ina mai neman agajinka ina mai neman kariyarka da yardarka akan hushinka bawa ya nemi yarda Allah madaukakin sarki kara Allah madaukakin sarki yayi hushi da shi Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin wata aya qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum kace musu Allah madaukakin sarki shine mai ikon da in yanka dama zai sauko muku da azaba ta saman ku wannan yana nuna cewa bawa zai iya neman agaji zai iya neman taimako zai iya neman kariyar Allah madaukakin sarki daga wata sifa ta shi shi yasa ake so bawa ya harba ce sunayen Allah madaukakin sarki wa'annan sunayen Allah yayi alƙawarin cewa duk bawan da ya roƙe shi da wa'annan sunayen addu'a shi Allah madaukakin sarki zai karbo wannan addu'a kaso na uku shine na kaso na uku na neman kariya shine al-isti'adatu bil amwal aw bil ahya ghayr al hadirin al hadirin shine bawa ya nemi taimakon wa'ansu su kare shi wa'anda su matacci ne koko su rayayye ne kuma ba su iya kare shi daga wannan abu misali wata jarrabawa ce Allah ya rubuta maka wani ciwo ne Allah ya daura maka ko talauci ne Allah ya daura maka ko wata bukata ce ta rayuwa to ba a so bawa ya nemi gushewar wannan bukatar ga wasu wa'anda sun mutu koko suna da rai wa'annan mutanen ko mala'iku ne ko da ko annabawa ne ko da ko mutanen kirki ne ko da ko sahabbai ne ko da ko masu bi masahabbai ne ba a so bawa ya nemi agajin su ba a so bawa ya nemi su gushe musu wata cuta ko su gushe musu wani bala'i wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara mishi wannan a lokacin da bawa zai nemi taimakon ɗaya daga cikin wa'annan to Allah madaukakin sarki ba zai karɓi wannan ibadar ba sannan kuma malamai suna ganin bawa ya rabu da imanin shi a duk lokacin da zai je ya nemi taimakon wani akan abun da bai iya ba sawa'an gindin kabari ne mutum zai je yayi zamba yana roƙon a kare shi koko mutum yana roƙon a agaza mishi koko gindin wani boka ne koko gindin wata igirkace wannan duka yana furta mutum daga musuluncin shi Allah madaukakin sarki yake cewa wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaba Allah yake cewa lalle abun yadda yake an samu wasu mazaje daga cikin mutane suna neman kariya suna neman a kare su daga wa'ansu daga cikin aljannu Allah madaukakin sarki yace fazaduhum rahaban sai suka kara musu bata suka kara musu girman kai suka kara musu rushin yarda da Allah madaukakin sarki suka kara durmiya su a cikin shirka su wannan kaso ne na uku wanda malamai suna ganin bawa yana rabuwa da imanin shi a duk lokacin da zai nemi taimakon wani aljani a aje ma aljani gindin shagonka ko a aje ma aljani gindin ofis dinka ko a aje ma aljani bakin kofar dakinka ko a aje ma aljani bakin kofar gidanka koko a sanya ma wani aljani domin ya san taimakonka a cikin wasu abubuwanka na rayuwa wannan yana fidda mutum daga cikin musuluncin shi saboda fadar Allah madaukakin sarki fazaduhum rahaqan sai ya kara musu kafirci ya kara musu girman kai saboda ba abun da zai kara maka wanda zaka nemi taimakon shi idan dai bai iya wannan abu babu abun da zai kara maka sai girman kai sai bawa ya zanki ganin kamar shi a ce an mishi kaza kamar shi a ce an sharabce shi da kaza kamar shi a ce ya zamana babu kasuwa kamar shi a ce kasuwa da yana samu yanzu sai a hankali kenan dole yana ganin sai ya tashi ya nemi wasu aljannu wanda za su kare shi wannan yana fitta mutum daga cikin imanin shi kaso na hudu shine al-isti'adatu bima yumkin al-a'udhu bihi min al-makhluqin shine bawa ya nemi taimakon wa'ansu wa'anda suna iya taimakon shi misali wani ne zai koro ka sai ka zo bayan mutane ka ce ku kare ni ko ka zo bayan mutane ku ce ku raba ni da wani wannan malamai suna ganin cewa dukkanin shi babu sabani ko ku wani bala'i zai taho sai ka labe gindin wani misali mota ce za ta raho ka tana neman ta hallaka ka akwai wani gini a bayan ka sai ka labe bayan wannan gini wannan malamai suna ganin cewa duka babu lahi bawa ya nemi taimako ya labe idan ya ga wani bala'i idan ya ga wata masifa za ta tunkaro ya labe a wani waje inda yana ganin wannan wurin zai iya tseratar da shi mutane ne sun biyo ka suna neman su hallaka ka bare ne sun biyo ka suna neman su hallaka ka idan ka samu malaba babu laifi ka labe ba wai kana neman wannan malaba ita ce za ta baka kariya ba a'a bayan ka kudurta masu cewa Allah madaukakin sarki shine zai kare ka wannan wurin da kallabe bai zamantowa lahi hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin wata fitina da za ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa satakunu fitnatun manzo Allah yake cewa wata fitina za ta faru alqa'idu fiha khairun min alqa'id والقائد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجا او معادا فليعذ به ان الله صلى الله عليه وسلم هنا بام لابار فتنتين da su kasance a ƙarshen duniya manzo Allah yake cewa akwai wata fitina da za ta faru duk mutumin da ya matsa duk mutumin da ya sa kanshi a cikin wannan fitina to zai halaka wannan fitina za ta halaka shi manzo Allah yake cewa wa man wajada malja'a duk mutumin da ya samu malaba aw ma'adan ko ya samu wani wuri wanda zai labe ya kare shi daga wannan fitina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace falyu'd bi bawa ya nemi wannan kariya ya labe saboda kan fitina ta halaka shi wannan yana nuna mana cewa babu laifi bawa ya nemi kariyar wa'ansu mutane wanda ya san suna iya kare shi daga wannan bala'i koko bawa ya nemi malaba ya labe akan wannan abin da yake tsoron zai same shi wannan shine abin da ake ce ma al-isti'adatu bawa ya nemi neman agaji shine malaka yake ce mana wa dalilul istighasa qawluhu ta'ala istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alf min al-mala'ikati murdifin alaka cewa dalilul istighasa dalili na neman agaji koko dalili na neman taimako shine Allah madaukakin sarki yake cewa istastaghithuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku anni fastajaba lakum Allah madaukakin sarki ya karba muku cewa anni mumiddukum bi alf min al-mala'ikati murdifin lalle ni zan kawo muku agaji zan kawo muku dauki na mala'iku dubu guda murdifina wa'anda suna zashire ba tare da wani abu yana ratsa su ba wannan shi ma kaso ne na neman agaji koko kaso ne na neman taimako wanda yana daga cikin ibada shi ma malamai sun kasashi kaso hudu kaso na farko shine al-istighathatu billahi azza wajal shine bawa ya nemi agaji ya nemi a kawo mishi dauki na Allah madaukakin sarki yana mai neman yana mai kudurta cewa Allah madaukakin sarki shine ke da ikon da zai iya kare shi daga wannan bala'i wannan shine kamar yadda malam yake mana bayani yake cewa fadar Allah madaukakin sarki istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alf min al-mala'ikati murdifin sannan malam yake mana da bayani akan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka zo ghazwat badr lokacin da kafirai sun kai su dubu guda su ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su wuce su 300 ne da wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga a cikin irin har da ake mushi yake roƙon Allah madaukakin sarki a wata riwaya ana cewa hazzanan da yake a kan hadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi saboda yanayin yanda yake daga hannu yana roƙon Allah madaukakin sarki yana cewa Allahumma unjizli ma wa'adtani yana cewa ya Allah ka cika mini abinda kan mini alƙawari Allahumma anta halik hadhihi al-asaba manzo Allah yake cewa ya Allah idan dai zaka halaka wa'annan mutanen a wannan yakin min ahli al-islam la tu'badu fil ardh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dai Allah madaukakin sarki ya bari aka halaka sahabbai a wannan yakin to akwai wahala Allah madaukakin sarki a ƙara bauta mushi akan doron ƙasa Abu Bakar da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yanzu wajen manzo Allah yana ce mushi Allah madaukakin sarki ya karba maka kaso na biyu shine al-istighasatu bil amwal wannan shi ma kaso ne wanda malamai sun hana shi suna ganin shirka ne zai iya fidda mutum daga musuluncin shi shine bawa ya nemi agaji ya nemi taimakon wa'ansu wa'anda suna raye ko suna mace alhadi kuma ya san cewa su ba su iya kawo mushi dauki ba su iya kawo mushi kariya Allah madaukakin sarki yake cewa amman yujibul muqarra idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkaru Allah madaukakin sarki yake cewa shin yanzu wane ne yake yayi ba mai kunci kuncin sa lokacin da ya kira shi wa yakshifu as-su'a Allah madaukakin sarki yana mai yaye mushi damoshi wa yaj'alukum khulafa' al-ard Allah madaukakin sarki shine zai sanya kowa da za su gaji kasa a ilahum ma Allah shin yanzu akwai wani Allah ne tare da Allah madaukakin sarki Allah yake cewa qalilan ma tadhakkarun kadan dai ne kuke tunawa kadan ne kuke tuna cewa Allah madaukakin sarki shine yake yaye cinta Allah madaukakin sarki shine yake kawo dauki kaso na uku shine al-istighasatu bil ahya shine bawa ya nemi taimako ya nemi agajin wa'ansu wa'anda suna raye sannan za su iya taimaka mushi akan wannan abun da yake neman taimako a kan shi shine fadar Allah madaukakin sarki fastaghasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwwihi fa wakazahu Musa faqada alai annabi Musa lokacin da ya shigo Madian sai ya tarro wa'ansu mutane guda biyu suna ya fada suna hada a tsakanin su gudan dan uwan shi ne gudan kuma yana daga cikin ƴan adawa annabi Musa wanda bai imani da abin da annabi Musa ya zo da shi ba dan uwan da annabi Musa fastaghasahu allazi min shi'atihi dan uwan annabi Musa ya nemi annabi Musa ya taimaka mishi game da wannan wanda suke fada tare da shi fa wakazahu Musa faqada alai annabi Musa sai ya taimaki wannan dan uwan nashi sai ya bugi wancan wanda suke fadan tare da shi faqada alai sai Allah madaukakin sarki ya sayar rasu wannan ayat tana nuna mana cewa bawa zai iya neman taimakon agaji a wajen wani mutum wanda yana da tabbacin cewa wannan mutumin yana iya agaza mishi kaso na hudu shine al-istighasatu bi hayyin ghayr qadir shine bawa ya nemi agaji ko ko ya nemi dauki da wani mutum wanda yana raye amma shi kuma bai da ikon da zai iya hana wannan abun ya faru ko ko bai da karfin da zai kare ka daga wannan masifa wannan shi ma malamai suna ganin cewa izgiri ne ga rayuwa abinda ka san mutum bai yi abinda ka san mutum bai da karfin da zai yi wannan abun ka sa dole sai yayi ma wannan abun kana mai izgiri a gare shi shine ma da yake ce mana wa dalilul dhabh dalili na yanka kul inna salati kace lalle sallata wa nuski da yanka na wa mahyaya wa mamati da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin sun tabbata ga Allah ubangijin tahallikai la sharika la baya da abokin tarayya arwayto daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Ali yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mushi wasiya da abubuwa guda hudu yana daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mushi wasiya da shi shine la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah Allah madaukakin sarki ya raba kaya Allah madaukakin sarki ya tsine ma duk mutumin da zai yanka ga wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba adzabhu abinda ake ce ma adzabhu shine yanka bawa ya zubar da jini wannan abar da aka yanka jinin ta ya fita ta mutu wannan shine ake ce ma adzabhu shine yanka wannan shi ma yana daga cikin ibada wanda babu wanda ake yi ma wannan ibadar sai Allah madaukakin sarki babu wani wanda zai ce ma a yanka sanuwa ko wanda zai ce ma a yanka farar kaza ko wanda zai ce ma a nemo gurgun dan akuya a yanka wannan duka yana fitar da mutum daga cikin musuluncin shi saboda babu wanda ake yi ma yanka babu wanda ake zub da jini dan shi sai Allah madaukakin sarki wannan ma malamai sun kasa shi kaso hudu kaso na farko shine bawa yayi shi ibada bi an yaqsud bihi ta'zim al-madhbuh lahu wa tadhallul lahu wa taqarrub ilayhi shine bawa yayyanka saboda Allah madaukakin sarki kayyanka saboda Allah madaukakin sarki sawa'an lokacin layyane ko ko lokacin hajji ne sai bawa yayyanka saboda ya samu kusanci ga Allah madaukakin sarki wannan shine ake ce ma yanka na musulunci yankan da addinin musulunci ya yarda bawa yayi lokacin layyane ko ko lokacin hajji ne sai ka yi yanka saboda ka samu kusanci ga Allah madaukakin sarki. A duk lokacin da aka yi yanka aka zub da jini ba dan Allah madaukakin sarki ba, wannan Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan yankan da aka yi ba. Dalilin malam shine yake cewa qul inna salati, kace lalle sallata wa nuski da yanka na wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin, ga Allah ne suka tabbata ubangijin ta halikai, la sharika la, ba yada abokin tarayya. Kaso na biyu shine an yaqa ikraman ladayfin aw walimatin li'ursin, shine yanka na biyu wanda malamai suna ganin babu matsala a ciki, shine bawa yayin yanka saboda yana da baki. Misali kana da wasu baki kana so ka karrama su, sai ka samu wani abu ka yanka musu, wannan babu laifi a ciki. Aw walimatin, ko ku wata walima ce, amma aihuwa, amma ka ƙara aure, ko ku wani abu ya same ka na jin daɗi, sai ka yi yanka ba dan komai ba saboda ka gode ma Allah madaukakin sarki, wannan shi ma babu laifi a kan shi saboda fadar Allah madaukakin sarki. Fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah, manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya kasance yayi imani da Allah, wal yawmil akhir, da ranar tashin karshe, falyukrim dayfa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yayi imani da Allah, yayi imani da ranar tashin karshe, to ya karrama bakon shi. Da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ga ma Abdurrahman ibn Auf, yake ce mishi awlim walau bishadir, lokacin da Abdurrahman ibn Auf ne ya aure, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai walima, yace bai walima ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi kai walima koda da dan rago ne, koda dan rago ne Allah madaukakin sarki ya hore maka, kai walima saboda shi, ka gode ma Allah madaukakin sarki. Wannan yana nuna cewa duk abin da za a yanka idan dai dan walima ne za a yi, idan dan a tarbi bako ne za a yi, matukar ba a yi banda ba, wannan shari'a ta ba da dama. Idan kana da damar da za ka yanka raƙumi 100 saboda sabgar gidanka ko ko saboda armanka, wannan shari'a ba ta hana ba. Abinda dai shari'a ba ta so shine a yi banda, wala tubaddir tabdiran, kada a yi banda, kada a wulakanta, innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin, lalle masu yin banna sun kasance ‘yan uwan shaidan ne. Kaso na hudu shine an yaqam ala wajhi tamattu, shine yankan da bawa za a yi saboda jin daɗi. Allah madaukakin sarki ya hore ma, sai ka ce a yanka sa a dafa a ba makwabta a ba ‘yan uwa. Allah madaukakin sarki ya hore maka, sai ka yi yanka saboda iyalinka ka yalwata musu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu’a ga duk mutumin da yake yalwata ma iyalin shi. Allah madaukakin sarki, manzo Allah yana mishi addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi ya bashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin da yake cewa duk mutumin da ya wasa'a ma kanshi, duk mutumin da ya buɗa ma kanshi rayuwa, to Allah madaukakin sarki zai buɗa mishi. Duk mutumin kuma da ya kantata ma kanshi a rayuwa, to Allah madaukakin sarki zai bar shi a kwantace. Ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan. Misali, kana da halin da duk kullun a gidanka za a ci abinci, a yau sai kake ganin ya kamata a ci da nama, gobe ma ka daure kana ganin ya kamata a ƙara ci da nama, jibi ma ka daure, to idan kai wannan Allah madaukakin sarki ya gani yanka, a duk kullun Allah zai hore ma abincin gidanka akwai nama a ciki. Amma a lokacin da Allah madaukakin sarki zai hore ma, kana kaburu, kana hanawa, kana mako, to Allah madaukakin sarki a duk kullun kamar kana tauye arzikinka ne. Idan dai baka ci a ranka, baka sha a ranka, baka sa mai kyau, baka kwanta mai kyau, bayan Allah madaukakin sarki ya hore ma, to Allah madaukakin sarki kullun shi kuma zai zanki tauye ma arzikinka ne. Kullun zaka ga cewa arzikinka yana nan baya yalwatuwa yadda kake so ka ga yana haɓaka. A dan komai ba saboda shi bawa ana so ya zanki yalwata ma kanshi. A daidai gwalgwadon abin da Allah madaukakin sarki ya baka, ka yi rayuwa, ka hole, ka ci daɗinka, wannan shi ne matuƙar godiya ga Allah madaukakin sarki. Wannan shi ne dalili na yanka da malamai suka zana guda huɗu, wanda ba a yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan sai dan Allah madaukakin sarki. Don haka duk wanda za ka je wajen shi ya ce ma a kawo kaza a yanka, ko sai an yanka kaza, ana yin yanka ta ƙarruban. Misali, ana son wata buƙata ta biya a rayuwa, sai ka zo ka yi yanka, sai ka koma gefe bayan kayan kan nan kai raka'a biyu kace ya Allah madaukakin sarki wannan jinin da na zubar wannan yankan da nayi ina neman ka biya mun bukata ta kala kaza wannan babu laifi a ciki zaka iya yanka domin ka samu kusanci ga Allah madaukakin sarki ka roki wata bukatar ka a biya ma amma a duk lokacin da za a ce sai an fada da wani shiddabar sai an fada da wasu abubuwa wannan duka yana fitta mutun daga cikin musuluncin shi wa dalilun nadar mana yake cewa dalili na bakance shine fadar Allah madaukakin sarki yufuna bin nadar sun kasance suna masu cika bakance wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran suna tsoron wani yini wanda sharrun wannan yinin mai banzuwa ne sharrun wannan yinin mai tsawo ne saboda sharrin shi ba zai kare ba idan dai mutum ba ya ga Allah madaukakin sarki ya sashi a cikin aljanna ba wannan shi ma yana daga cikin nau'ika na ibada wanda babu wani wanda ake yi ma wannan sai Allah madaukakin sarki annadru shine bakance bawa ya ce idan Allah madaukakin sarki yassa nayi arme zan yi azumi kala kaza bawa ya ce idan Allah ya bani aifuwa zan yi ibada kala kaza ko ku bawa ya ce idan Allah ya hore mini bukata ta kaza tabbiya to zan yi sadaka ko ku zan yi azumi ko ku zan yi wata ibada wannan shine ake ce min bakance shine malai ke cewa dalilun nazar dalili na bakance shine fadar Allah madaukakin sarki yufuna bin nazar bayan Allah na kirki sun kasance suna cika alƙawali wa yakhafuna yawman suna tsoron wani yini wanda kana sharruhu mustatiran sharrun wannan yinin mai tsawo ne a ƙalƙashin haka shi bakance yana da hukunce-hukunce da dama a cikin sharaɗin shi shine na farko dole sai wanda zai yi bakancen ya kasance musulmi ne idan da kafiri zai ce idan ya Allah ya biya mishi bukatar shi zai yi azumi ko zai yi sadaka ko zai yi wata ibada wannan ba a ce mishi bakance na daya dole sai mutum ya kasance shi musulmi ne sannan zai iya cewa idan Allah madaukakin sarki ya biya mini bukata kala kaza zan yi azumi ko zan yi wata ibada saboda in gode ma Allah madaukakin sarki abu na biyu shine bawa ya zaba bawa shine ya zabi cewa idan Allah ya biya mishi wannan bukata zai yi kaza ba tilasta shi aka yi ba a ƙarƙashin haka zaka ji wajen wani ya ce idan bukata ta biya zaka kawo kaza ko idan bukata ta biya za a yanka abu kala kaza a'a shi ba kance sai in mutum shine ya ga dama cewa idan Allah madaukakin sarki ya mishi baiwa kala kaza ko Allah madaukakin sarki ya jaye mishi jarrabawa da ya mishi zai yi azumi ko zai bada sadaka ko ku zai sada zumunta ko zai yi wani abu da ya kama da haka abu na uku shine mutum ya kasance nafidhut tasarruf shine yana iya yi wannan abu sharadin bakance na uku sai ya zamanto mutum yana iya na farko shine zamanto mutum musulmi ne na biyu ya zamanto shi ya zaba na uku sannan ya zamanto yana iya kamar misalin dan yaro wanda lokacin ba a fara rubuta mishi zimuni ba ko lada wannan dan yayi bakance ba bakance bane ba a shari'ar musulunci ko ko mahaukaci wanda bai da hankali yace idan Allah ya bashi hankali zai yi abu kala kaza ko zai yi azumi ko zai yi sadaka ko zai yi wani abu to wannan koda ya samu lafiya ba zai yi wannan abun da ya alƙawarin zai ba saboda shi a lokacin da yayi shi bai da hankali sannan kaso na hudu shine an yakuna mukallafa sai mutum ya kasance an fara rubuta mishi lada an fara rubuta mishi zinubi sannan sharadin bakance na biyar shine annutku sai bawa ya furta ko da ka kudurce a zuciyarka cewa idan Allah madaukakin sarki ya yaye mini matsalar da nake ciki zan bada zakka idan dai zan bada sadaka idan dai baka furta ba to wannan ba zai kasance bakance bane ba a gare ka sannan abinda zaka yi bakance akan shi misali bawa ya ce idan Allah madaukakin sarki ya mini baiwa kala kaza ko ya mini kyauta kala kaza ko ya jaye mini jarabawar da nake ciki shi ma abinda zaka yi bakance akan shi yana da sharadi guda uku na farko shine ya kasance kusanci ne zaka nema ga Allah madaukakin sarki sannan abu na biyu ya kasance ibada ne kada ka ce idan Allah madaukakin sarki ya ba mu kaza zan yi alwala wannan alwala wasila ce ana yin alwala ne domin a samu ayi sallah sai ya kasance abinda kai ibada da shi ibada ce sannan ta kasance ba wajibi bace ba misali bawa yace idan Allah madaukakin sarki ya mulka da zan yi sallah azhar wannan ba bakance sunan shi ba saboda sallah azhar abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya rige ya dora maka sannan an yakuna shar'an abinda za a yi bakance akan shi shine sai ya kasance shari'a ce ko da abinda za ka yi bakance akan shi indai ba shari'a bace ba to wannan ba bakance bane ba a cikin shi Allah madaukakin sarki ba zai karbi duk abinda ba shari'a bane a ciki a kalkashin haka malamai sun kasa shi kankan shi bakance gida takwas za mu yi kokari mu ji miye malamai suka ce akan bakance sannan menene hukuncin shi a lokacin da bawa ya yi shi bakance na farko shine annasrul mubham bawa ya ce idan Allah madaukakin sarki ya bani kaza zan yi ibada ba tare da ya bayyana ba sallah ce azumi ne menene zai ba sada zumunta ne ba tare da ya bayyana ba idan bawa yayi wannan ba tare da ya bayyana ba sai wannan bukatar tashi kuma tabbiya to abinda zai yi shine yayi kafara menene za a kai ya ture ma wannan bakancan da kai shine kafara shine kafaran mai rantsuwa ko ka ci da miskini goma ko ka ba su abu ko ka tufatar da su koko idan ka kasa wannan duka kai azumi guda uku misali bawa yace idan Allah madaukakin sarki ya shirya mun dana zan yi ibada kala kaza ba tare da ya bayyana ba bai ce azumi ne ba bai ce sadaka ce ba bai ce sada zumunta ne ba sai kuma Allah madaukakin sarki ya shirya mishi da wannan yaron to yanzu me zai yi tunda shi da ma lokacin da ya bakancan bai bayyana cewa ga abin da zai yi ba to malamai suka ce a kalkashin wannan zaka yi kafara wanda ya rantsuwa ba tare da gaskiya ba ko ka ci da miskini guda goma ko ka tufatar da su ka ba su kowanne ka ba shi komple guda guda ko ka yanta baiwa idan mutum ya kasa wannan sai ya yi azumi na kwana uku sannan kaso na biyu shine annazru al-lijaj misali ana rigima akwai bakance na rigima misali kuna rigima da kai da mutane sai ka ce idan dai wani ya shiga gidan wani to zan yi azumi koko zan bada sadaka ko zan yi wani abu koko idan dai wani ya ma wani magana to zan yi sallah kala kaza ko zan bada sako kala kaza koko idan wani ya sada zumuncin shi da wani zan yi ibada kala kaza to a lokacin da abun zai faru ko kai wannan ibada idan kuma baka samu damar yin wannan ibada ba to nan ma malamai suka ce mutum zai yi kafara ne ta mai rantsuwa ko ya ci da miskini goma ko ya tufatar da su ko ya ɗantar da baiwa sannan idan ya kasa wannan sai ya yi azumi sannan kuma akwai annazrul mubah shine bawa ya yi bakance misali annazrul mubah shine mubah kal aklu wa shurbu wa ruku misali bawa ya ce kai yau ya kamata in ci abinci kala kaza koko yau ya kamata idan na ci abinci kala kaza in yi ibada kala kaza wannan shi ma bakance ne idan bawa bai ci wannan abun ba ko idan bai hawa wannan abun hawan nashi ba shi ma zai yi bakance ne zai yi kafara ne irin kafaran mai rantsuwa ko ya ciyar da miskini goma ko ya tufatar da su koko ya antar da baiwa koko ya samu ya yi azumi na kwana uku shine annazrul makruh kaso na hudu shine annazrul makruh shine misali bawa ya doki alwashin cewa zai ci albasa ko ya doki alwashin cewa zai yi wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya yarda ayi wannan abun a duk lokacin da bawa ya yi wannan abu misali bawa ya yi alkawarin cewa idan kun yi magana da kai da malaminka ko wani mai ma aiki cewa idan bukata ta biya ka doki alkawarin za a yi yanka kala kaza bayan haka sai ka gane cewa wannan abun shirka ne to idan ka fasa bacin amana bane kafara kawai zaka yi kafaran mai rantsuwa ko miskini ko a ciyar da shi ko a tufatar da su ko a yanta bawa koko ayi azumi na kwana uku koko bawa yayi annadrul wajib akwai annadrul wajib wanda shine kaso na bakwai wanda gare shi zamu tsaya insha Allah shine bawa misalin yace idan Allah madaukakin sarki ya mishi abu kada zai yi sallah to yayi wannan sallan misali bawa yace idan Allah madaukakin sarki ya arzuta ni zan yi sallah raka'a kala kaza ko kuwa ce zan yi sallah amma ba tare da ya bayyana ba sallah raka'a nawa zai yi ko ku bawa ya ce idan Allah ya biya mu bukatuna zan yi azumi ba tare da ya bayyana ba cewa azumin nan kwara nawa zai to anan mi bawa zai yi idan azumi ne zaka yi azumi kwara daya idan kai kwara daya ya ishe ka sannan idan sallah ce idan kai raka'a biyu ta ishe ka idan dai baka bayyana ba ma idan bawa ya bayyana yace zai yi sallah dubu to sai yayi wannan sallar dubu idan kuma bai samu yayi wannan sallar dubu ba to zai yi kafara ko ya ci da miskini 10 ko ya tufadar da su ko ko yayi azumi na kwana 3 a karkashin wannan idan ka lura ba kan ce abu ne wanda mun maida shi wasa mutum zai yi a majalisa kawai a tashi a watsi a'a addinin musulunci ba haka yake ba a duk lokacin da bawa yayi alƙawarin cewa zai mu Allah madaukakin sarki wani abu to zai cika wannan abu idan kuma wannan abun bai samu ba to wannan ba zai zama to ka ci lalai ba a shikenan ka dauki alƙawarin cewa idan Allah ya ma kada zaka yi kaza abun ya samu kuma ka kasa to zaka yi kokari kai kafara ne na rantsuwa ko ka ci da miskini 10 ko ka tufadar da su ko ka yanta baiwa ko ko kai azumin kwana 3 matukar mutum da ya daya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu ba to wannan ba kancan da yana nan akan wuyan shi Allah madaukakin sarki zai tambaye mutum ina alƙawarin da ka dauka idan aka maka da zaka yi kaza baka yi ba to idan bawa yana ganin wani bi yanayin bukata yana sa ka gaggabo abin da ya fi karfinka wani zai ce zai yi raka'a dubu wani zai ce zai yi azumi dubu baka iya ba amma sai kai kokari kai kafara kai dai daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu wanda muka zana amma misali idan kyauta ce bawa ce idan Allah ya hore mun zan bada kaza ko kuwa ce idan harakar ga ta tayi zan baka kaza zan baka shikka dari sai harakar nan ta yi to anan idan baka bashi ba baka yi laifi ba tunda kamar kyauta ce kai niyyar badawa misali zaka ce idan haraka ta fada zan baka shikka 10 sai a zo harakan nan ta hada kuma an samu kuɗin amma baka samu damar da ka bashi wannan shikka 10 wannan baka da lahi a kai saboda bawa niyya ce yace zai bada ba bashi bane a kan shi kuma sannan ba bakance bane ba anan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada tuntube kuskure ko tuntuban halishi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.